Azken dunia egin dukan yan adam karna nantza reidani akula yomi karna Nina sana kananan Kazakata bayashani ba Almasiyu kaunar ka ba iyaya Nina sana kananan Kazakata bayashani ba Almasiyu kaunar ka ba yaka go ina isuna yana go ina isuna yana go ina isuna yana
Lost joy will find your way.